بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وجاست بتجا الله سبحانه وتعالى ليسك هدم أولنا سافيا سافيا الله دي 29 جوات سفر a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 21 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da darasin mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin rayuwarsa da abubuwan da ya gudana a cikinsu da kuma darussan da muke ɗauka a ciki, wanda muke bi daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Za mu tashi yau a inda malamin ke gaya mana fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rundunar musulmi zuwa Makka lokacin da aka fita yaƙin cin nasara da aka samu akan Makka. Mun fara wannan bangare inda yake cewa al-jayshul islami yataharraku nahwa makkata, mun kuma yi wani abu a ciki sai lokaci ya kure mana. Ina jin mako biyu kenan da suka gabata, makon da ya gabata bamu samu zama ba. Inda yake cewa wali 20 khalawna min shahri ramadan al-mubarak sanata 8 ghadara rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata muttajihan ila makkata fi 10,000 min as-sahaba رضي الله عنهم واستخلف على المدينة أبا روح من الغفاري دمينوانا. ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه الأباس بن عبد المطلب وكان قد خرج بأهله رعاية وإياله مسلما مهاجرا. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو دمي منه. فقالت له أم سلمة أصلي لي زنتين شيني دناتين أنظام دوم فانت لو كاسي متقبا. لوكسين النبي صلى الله عليه وسلم أكان حنيسا لوكسين ديزو جحفة akwai dan uwansa ko dan baffansa sunansa Abu Sufyan ibn al-Harith. Mun taba magana akan sa. Abu Sufyan dan gidan al-Harith ne dan gidan Abdul Muttalib. Ba Abu Sufyan da mahaifin Muawiya ba radiyallahu anhuma, wanda zamu zo mu magana akan su da musuluntarsa a wannan kissar insha Allah a yau. Wannan Abu Sufyan dan gidan al-Harith ibn Abdul Muttalib shine da kuma dan goggonsa, goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, danta sunansa Abdullah ibn Abi Umayyah. To waɗannan mutum biyu sun zo gun manzo sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da shi akan hanya. Fa a'rada anhuma, sai ya kauda kai daga barin su, ma'ana ba zai kula su ba. Shine ma'ana a'rada anhuma, yaki kula su. Lima kana yalqahu, saboda abin da ya kasance yana haduwa da shi yana samun sa. Min huma, daga gare su. Min shiddatil adha, na tsananin cutarwa. Wal haju, da kuma zambo da suke masa na waƙe lokacin da yake Makka. Waɗannan mutum biyu suna cikin mawaƙa da suka iya waƙa, kuma suna waƙoƙin zambo na cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da cewa danginsa ne na jini, mun fahimci abin, danginsa ne na jini, suna da wannan dan baffansa, wannan dan gwaggwansa. To shine ya kauda kai, ya ce shi ba zai kula su ba, saboda wannan abun da ya kasance yana samu wato na cutarwa daga hannun waɗannan mutum biyu. Faqalat lahu Ummu Salama, sai matarsa Ummu Salama ta ce da shi, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bika, ni ko ina ganin zan baka shawara ya Rasulullah, bai kamata, ni ina ganin kada a samu cewa da dan baffanka da dan gwaggwan nan naka a ce sune mafi shakawar mutane, mafi tabewar mutane, kuma a ce sababin haka kai ne, shi ne ma'anan bika din, ya zama kai ne sababin zaman su tababbu. In ka ki kula su ka kau da kai, to za su tabe, domin duk wanda ya saba maka ya tabe. Wani shi ne abin hangarin Ummu Salama, duk wanda aka ce baka shiri da shi to tababbe ne. To waɗannan kuwa danginka ne, kada ya zama kai ne sababin tabewar su, a ce sun lalace sun yi hasarar lahirar su. Sai ta bashi wannan shawara. To a lokacin wa qala Ali ibn Nabi li Abi Sufyan ibn al-Harith, to sai Ali ibn Abi Talib a lokacin yace wa shi Abu Sufyan ibn al-Harith, domin shi ma dan baffan sa ne. Yadda Abu Sufyan ibn al-Harith yake dan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to Ali ma dan baffa ne ga shi, kuma shi ma dan baffa ne gare su, domin mun san yadda dai abin yake. Ali dan Abi Talib, Abu Talib da shi da wannan Abu Sufyan din, da shi da Al-Harith mahaifin wannan Abu Sufyan din, da kuma Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gaba ɗayan su ƴaƴan Abdul Muttalib ne. Kaga a shekinan kowanne ɗaya daga cikin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da Aliyu da shi wannan Abu Sufyan, duka ƴaƴan ammi ne, ƴaƴan baffanni, haka ake cewa ko. To sannan sai yake cewa i'ti Rasulullah, sai Aliyu ya ce wa Abu Sufyan din nan, yace kaga shawara da zan baka, je ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min qibali wajhihi, ka tinkare shi fuska da fuska, ido da ido, kai kokari duk inda ya kau da kansa kai ma ka jiyo ta wannan wurin. A yadda kissa take, shi malam bai kawo cikakkiyar ta anan ba. Lokacin da aka yi wannan abun da suka ji ba dadi, shi Abu Sufyan din yace, in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda da su ba, to shi ya dauki ya kira ɗansa, yana da ɗa babba, ya sa hannunsa cikin hannunsa, ya kama hannunsa, ya ce za su tafi su tinkari jeji, su tinkari sahara, su je ba za su sake dawowa maka ba sai sun mutu a can. Da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi da su, ya ki karɓar musulunta su, to gwanda a ce su je can su mutu ma su lalace, ko tarihinsu kar a sake ji. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan, da kuma wannan roƙo da Ummu Salama ta yi masa, shi ne ya saurare su. Sai shi ya zo ya fuskance shi din, yi masa magana, kuma kamar da Ali ya bashi shawara radiyallahu anhuma, yace fa qul lahu, ka zo ka tinkare shi ta fuskarsa, ka ce da shi ma qala ikhwatu yusuf li yusuf, ma'ana ka gaya masa abinda ƴan uwan annabi Yusuf suka gaya wa annabi Yusuf. Me suka ce da shi? Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna li khati'in, haka suka gaya masa ko? Mun san ƴan uwan annabi Yusuf da irin makircin da suka kulla masa da abubuwa daga baya, da Allah madaukaki ya dauka kashi a kansu, suka ga maimakon a ci gaba da waccan gaba, kuma suka zo su ce ai shikenan, kuma bayan irin alherin ma da yi musu, irin yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wa danginsa alheri, domin shi ba mai taba kulla sharri bane ga wani, ba cikin aikin sa ya kulla sharri ga kowa, duk abin da kaga ya hada shi da wani, to magana ce ta imani nan da Allah subhanahu wataala. To sai suka gaya masa, qalu, suka ce tallahi, mulan tsaye da Allah, laqad atharaka Allahu alaina, lalle Allah ya fifita ka akan mu, wa in kunna la khati'in, lalle mun kasance, wa in kunna, ma'ana lalle nan ba ta shartiyya bace, ma'ana lalle kuma mun kasance, la khati'in, muna cikin wato masu zunubi. Nan khati'a ana nufin laifi, ba kuskure kawai ba, inda kuskure ne sai a ce la mukhti'i, amma shine al khata'u, sai a ce akhta'a fulanu khata'an, wannan kuma in an ce khati', ana nufin mai zunubi, yawa muznib. Sai ya ce fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawlan, domin ku shi manzo, wannan duk maganar Aliyu ce radiyallahu ta'ala anhu yake gaya wa shi Abu Sufyan ibn al-Harith, yace domin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawlan, bai yadda, ba zai yadda ba a ce wani ya fi shi kyakkyawar magana. Kun fahimci wannan zancen? Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam, duk yadda kuke da shi, to in ka biyo masa da magana mai kyau, to ba zai mayar maka mummuna ba. Yadda za a ce wani lokaci ya samu ga wani mutumin ya faɗi magana mai kyau ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma bai samu irinta ba. Duk inda kuka yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya zama cewa maganarsa ta fi taka kyau. Kun gane, ai tunda suka, ma'ana kenan, ku je masa da kalmar shiri, da kalmar neman yafiya, da kuma cewa Allah ya daukaka shi akan ku kaga wannan ai kalma sai mai kyau laqad atharaka Allahu alaina kaga ba ta fada ba ce ta neman shiri ce to tunda ku akai masa kalman neman shiri shine Aliyu yake ga masa sirrin da ya sani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni na san shi ba zai bari wani ya fishi kikkiawar magana ba ma'ana in dai zai mayar maka amsa to zai mayar maka kalmar da tafi wannan kyau wanda kai ka fada ai mun gane abin ko kaga kenan dai ma'ana in kun je masa da shiri insha Allah ba a shirya fa fa'ala zalik sai ku aikata haka din shi Abu Sufyan fa qala lahu rasulullah sai ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi shi ma kamar yadda annabi Yusuf ya ga wa ɗan uwan nasa sai ce la tathriba alaikum babu zargi akan ku al-yawm ayau dinnan yaghfiru Allahu lakum Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi jin kan masu jin kai fa anshadahu abu sufyan abiyatan a lokacin nan shi abu sufyan tunda mai iya waƙe ne ko sai ya rera masa wasu wato wasu baitoci minha sun kai guda 12 nan shi malamin ya tsakuro guda uku kai ka duba cikin siratu ibnu hisham ibnu ishaq ya rawaito ta gaba daya yana cewa la'amruka inni hina ahmilu rayatan litaghlib khaylul lati khayl muhammadin lakal mudlijil hayran azlama laylahu fahadha awani hina uhda fa ahtadi هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي يسي لعمرك نالنس إلى لايورك ونن رنسواتي تأل آداء دسك صحابي يو إني حين أحمل راية ني أيايند نكي أو كدا وتتوت لتغلب خيل اللاتي خيل محمد yayin da nake rike da tutar yaki yakin da ake yakar musulmi domin khairul lati dawakin abun bautan nan lata shine khairul lati dawakin lata su zama sun yi linjaye akan khaila muhammadin dawakin muhammadu mun gane wannan yace lakal mudlijil hayran a lokacin nan kamar mai tafiya cikin dare ne shine al mudlij nan ce adlaja shine safara fil layl yace lakal mudliji a lokacin da nake wannan yaki a cikin jahilci nake a cikin duhu alhayrani kuma cikin rudani mutumin da yana tafiya azlama layluhu daransa a cikin duhu yake fa hadha awani yanzu lokaci na yayi hina uhda yayin da za a shiryar da ni fa ahtadi kuma sai in shiryu ka kalmomi ne wannan na maganar wanda da yake kan abin da ba daidai ba yanzu zai shiryu hadani hadin wani mai shiryarwa ne ya shiryar da ni ghairu nafsi ba raina ne na shiryar da ni ba yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shiryar da shi wadallani kuma yasa ni a hanya nan hidaya da ma'ana nufin wace iri ta dalala din ta nuna hanya shi ya nuna mini hanya yasa ni akan hanyar da zan shirya wadallani ala Allahi ya shiryar da ni zuwa ga Allah wane ne wannan man tarattuhu kullu mutarradi wanda na rika kora shi kowace irin makora ma'ana wanda da ni nake kora shi ma'ana nake masa kalmomi marasa kyau da cutarwa duk inda hanyar cutarwa take duk inda hanyar kora take mutarrad shine hanyar korarwa kora man tarattuhu wanda na kore shi kullu mutarrad duk irin koyarwa korewa ma'ana na cutar da shi ne masa magana na ga masa kaza na ga masa kaza marar kyau mun fahimci zancan to hadde zuwa karshen baitocin fa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadrahu a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga hannunsa akan kirjin mutumin shi Abu Sufyan ibn al-Harith wa qala yake ce da shi anta tarattani kullu mutarrad kai kake fadin cewa ka kora ni kowane irin korawa ma'ana kowace irin korewa kai mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ta ka ta wuce iyaka ba ka yi haka ba an yi kun yi dai abinda kuka yi amma ba wannan kalmar ta yi girma a ce ku siffanta abinda kuka yi min da har ya kai a ce duk wurin korawa sai da kuka kore ni ce ba haka akai ba kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ko an masa baitoci a cikin yabon aka faɗo wani abu da ba daidai ba ko yabon da ya wuce iyaka ko kuma aka sake taba shi aka wani suka to zai faɗi cewa wannan kalma ba daidai ba ce baya yin shiru akan abin da ba daidai ba da yayin shiru akan wannan sai a iya daukar sa hujja ai annabi sallallahu alaihi wasallam yaji abinda wannan mutumin ya faɗa amma ku zamu ga cewa a baya a cikin abubuwan da za a faɗa na tarihi ba a cika ma ambatan wannan abin da su Abu Sufyan ibn al-Harith suka yi ba bai kai irin su abin da su Al-Walid ibn Mughira suka yi su Umayyah ibn Khalaf manyan manyan kafirai a Makka kaga ai ba ambatan wannan a ciki don haka bai kai ya faɗi wannan magana cewa na kore ka ko wace irin kora ba mun fahimci gyaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa to wannan shi ne to iya dai abin da malamin ya kawo mana kenan anan wa alaikum assalam na shi yasa na gaya muku cewa yana cikin rantsuwarsu ta al'ada da suka saba yi kafin ilimi ya zo wa mutum yawa tunda wannan yanzu fa ya shiryu haka yaushe ya san cewa ba a rantsuwa ba a gaya ba koya masa ba ma tukun yawa kuma akwai dai irin waɗannan amma za ka same su a cikin littafin hadisi wani lokaci akwai rantsuwar da tajri ala lisani wala tuqsadu tana gudana haka a bakin mutum ya faɗe ta ba tare da yana nufin rantsuwa ba wata rana wani mutumi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da wannan riwayoyin kamar da ya zo a cikin sahihi muslim akwai bambanci wajen lafazin da ya zo da yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa sallolin da aka dora masa a musulunci guda nawa ne yace sallah biyar yace in ban yi in ban kara komai akai ba ma'ana in na tsaya iya biyar din nan shikenan yayi sai ce eh yayi sai idan ka so yin tatawuyi yace azumi fa ya gaya masa zakka fa duk ya gaya masa shine shi banda wannan ba komai lokacin daga kauye yazo zai koma garin su shi ma ya koya musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa iya farillai farillan kawai da ake bukata a gunsa wanda idan ya tsaya gare su shikenan ya tsira to a karshe da mutumin ya juya ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha wa abihi in sadaqa ya zo a cikin rayuwar wannan cewa wannan ma'ana da babansa ana daukar kamar rantsuwa ma'ana kamar rantsuwa da babansa kamar ka ce na rantsa da babansa in dai da gaske yake yi to wannan mutumin ya tsira to malamai suke tattauna akan wannan wa abihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me ake nufi shin rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba shine suka sa ta a babin abinda mutum yakan faɗa na rantsuwa ba tare da kasdi ba ba a nufin rantsuwa da shi amma al'ada ce ta gudana ana faɗarsa an fahimci wannan da wannan wasu kuma suka ce ba wa abihi bane ma akwai canji a harafin in ka koma sahih muslim al-imam an-nawawi a cikin al-minhaj yayi dai ta'liqokin sa ma'ana dai akwai rantsuwar da ake yi koda wannan bawan Allah ya sani ko bai sani ba dama yana cikin abinda suka faɗa a cikin rantsuwar su amma idan mutum yana nufin rantsuwa ta hakika wanda zai ce wallahi na rantsi da Allah to ba a yin wannan wanda ba ta daidai wanda ba za a rantsi da Allah ba kamar yanzu misali zaka ji mutum Bahaushe ce bai san ba lokacin da ya faɗa ma hankalinsa baya wurin sai ce aradu kaga ba lalle ya zama cewa rantsuwar yake nufi ba ko yawa to amma sai a nuna masa cewa wannan abun in ka tashi rantsuwa to kar ka faɗi haka to mu je الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران سي مغانا أكان تيوى لندن المسلمي تاي زنغو أو أنا أريد أكي سي مسا مر الظهران إيه مر الظهران كما يدد يكاو منا وني سنن ونولين يسي وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره منذ الله صلى الله عليه وسلم يتيق بدأ تبيسا وهو صائم الهالين سكين أزمي تند أي أوتر رمضان mukumanta ma wan nasu siyam mutane ma suna azumi hatta balagal kudaida har sai da yazo inda ake ce ma al kudaid sunan al kudaid yana nan har yanzu wurin ana kiransa haka wa huwa ma'un sunan wani wuri ne da akwai ruwa da baina usfan wa kudaid tsakanin usfan da kudaid akwai wuri kudaid akwai wuri kudaid wannan bil kaf wannan kuma bil qaf akwai kuma wuri usfan duk waɗannan wuraren har zuwa yau dinnan suna nan ana kiran su muka shiga maka za ga akwai a zamanin yanzu akwai irin ya sunan sa abin rubutun hanya ina rubuta usfan an sa maka aro ga hanyar zuwa usfan to sai ce fa afqara har ya sha ruwa sallallahu alaihi wasallam wa afqara an-nasu ma'ahu mutane ma suka sha ruwa tare da shi thumma wasala sayruhu sannan ya cigaba da tafiyar sa hatta nazala bi marri dhahran har ya sauka ya zango a wani wuri da ake ce mamman ruhuran shine wadi fatima sunan sa kenan wadi Fatima nazalahu asha'an ya sauka da daddare ne ma'ana bayan lokaci daidai lokacin isha'i fa amara al-jaysha sai umarci wato rindinar fa auqadulu an-nirana cewa duk kowa je kunna wuta su nawa ne su 10,000 Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kowa ya samu wuri ya koma gefe ya kunna wuta ma'ana kamar wuta haka da gaushi tana dan ci balbal kowa ya samu kirare da zai kunna wuta a ce mutum 10,000 kowa ya kunna wuta ya koma gefe idan mutum ya fito daga nesa ya zai hango sai ga kamar gari guda ne gaba ɗaya kawai an zo saboda me dan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dama ya fito daga Makka ya hana duk wata hanya kuma ya roki Allah ya toshe duk wata hanya da mutanen Makka za su samu labarin tahowarsa to so yake waɗanda za su fito neman labari sai su zo su ga wannan dawo gaba ɗaya cinkus ga jama'a da yawa kuma kowa ya kunna wuta a gaban sa ai dole a tsorata a razana to wannan shi yaso ya razana su da shi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi dabarar yaki dabarar komai ma to shine sai sai fa auqadun niran su kunna wuta fa uqidat 10,000 nari kun gani aka kunna wuta 10,000 wuta guda 10,000 kowanne mutum ɗaya da tasa sannan sai ce waja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-haras umar ibn al-khattab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya umar dan khattab ya zama shine mai gadi ma'ana shine mai gadin me zai kai ya kawo duk mutumin da zai shigo cikin wannan tawagal da ba tare ake da shi ba sai umar ya ganshi za mu ji dalilin wannan abu kuma me ya gudana wani abu ya auku sakamakon wannan gadin na umar to ga abu sufyan baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu muka zo kan isar abu sufyan shi kuma wanne sahr ibn harb wanda shine shugaban quraishawa a wancan lokaci kafin ya musulunta yaya kissar musuluntarsa take to ita ce za mu ji yanzu da kuma kafin ma ya zo musuluntar me ya gudana warakibal abbasu wannan riwayar malamai da dama sun ruwaito ta musamman at-tabarani a cikin al-kabir kuma ya ce al-haythami ya ce wannan riwaya sahihi ya ce ko ya ce kai mce kai ya ce rijaluhu rijalus sahihi mazajen wannan hadisin da suke wannan isnadin wato mazaje ne wanda suke sun cancanci a ce hadithansu ingantattu ne in ji al-haythami mun san ibn hajar al-haythami ko ibn hajar guda uku ne mashhurai da za ku ji ana faɗa akwai ibn hajar al-asqalani shi ya fi shahara mai fathul bari mai bulugul marami min ya littafai ne a babin hadithi da sharhin hadithai akwai ibn hajar al haythami da hababba al haythami da fa'u shi kuma malamin hadithi ne shine wanda yake da az-zawaid za ku ji ana cewa mai majma'i az-zawaid to shine wannan a cikin majma'i az-zawaid din ya faɗi wannan akwai kuma ibnu hajar al haythami al haythami shi kuma yana cikin mutane masu mutaakhiruna ne bayan ibnu taymiya ma yana cikin abokan gaba ga ibnu taymiya da sukan ibnu taymiya akan wasu abubuwa saboda aqidunsa na sufanci amma kuma yana da littafi da ya rubuta na raddi akan shi'a mun fahimci wannan har mafi yawan malaman shi'a sun fi daukar wannan shine ma raddin ahli sunna akan wato shi'a yana nan da ya rubuta yana da kuma az-zawajir na akan abin da ya shafi al-kaba'ir wannan dai sune galibin mutum uku da suka shahara da sunan ibnu hajar to wannan da muke magana wanne ne ibnu hajar al-haythami bi-tha'u bi-tha'ifi tayyib to ya faɗi cewa wannan hadisi ga matsayinsa sannan a fathul bari har yanzu ibnu hajar al-asqalani ya faɗi cewa wannan riwaya ingantacciya ce yaya riwaya take abdullahi dan abbas ne ya ruwaito daga mahaifinsa ya ba da kissar yadda mahaifinsa al-abbas ya musulunta yayi abin da bayan ya musulunta yayi wata dabara da ya taimaka ba a yaƙi ba kuma har abu sufyan ya zo ya musulunta ku ji dabarar da abbas baffan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taimaka abu sufyan har ya kawo shi ya musulunta bari mu ji a kai warakibal abbas al-abbas ya hau بعد نزول المسلمين بمر الظهران bayan musulmi sun sauka a wannan wuri na wanda ake cewa mamar zuhran shine ya hau baghlata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musa alfadari asalin sa ne abin da yawa wata halitta ce yawa karka sai doki ne ko jaki ne wadda ake samun ta sakamakon barbara tsakanin doki da jaka mun fahimci nan to shine sai a haifi alfadari ba wani jinsi ne sananne dama akwai shi daban ba yawa Malam Ibn Taymiyyah har yana bada labarin cewa gaba ɗaya aljaziratul arabiya ba taba samun alfadara ba ma sai wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muqawqis shugaban kiristocin misra ya aika masa to ita ce wannan to wannan alfadara sai ko in ce alfadari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya sauka a wannan zango da suka yi amarin Bahrain sai Abu Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya hau wannan alfadarar a albayda wanda take fara wa kharaja ya fita yaltamisu yana nema la'allahu yajidu ba'd al-hattabati la'alla zai samu wasu masu kirare masu kawo masa kirare shine al-hattaba al-hattab shine kirare ko to al-hattaba mutane masu yo kirare wanda za su yi ma isi su kawo maka aw ahadan ko kuma ya samu wani mutum wanda yake yukhbiru quraishan zai baiwa quraishawa labari li yakhruju domin su fito yasta'minuna su nemi zaman lafiya daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla an yadkhulha kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka domin shi ya ga rindinar da karfinta da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho yana ga ya kamata maimakon ya bari ayi yaki yayi wata dabara da za a kira mutanen makka su fito su nemi zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nemi shiri in aka ce za a yi yakin nan to ba za ta yi wa kowa dadi ba wannan kun ga dabara ce ta shi al-Abbas وكان الله قد عمي الاخبار كما دام ان الله سبحانه وتعالى يا للبي لاباري عن قريش daga qurayshawa an hana an tuttoshe duk hanyar da zasu ji labarin cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahowa don haka basu san komai ba fahum ala wajlin wa taraqubi suna cikin halin tsoro da kuma zuba ido su ga me zai kai ya kawo shine taraqubi kana tunanin me zai kai ya kawo baka sani ba wa kana abu sufyan kuma a lokacin shi Abu Sufyan ya khuruju yatajassasu al-akhbar yana fitowa dan ya dan bibbinciki yadda zai samu labari shine tajassusi fa kana qad kharaja huwa wa Hakim ibn Hizam lokacin sun fita da shi da Hakim dan Hizam wa Budayl ibn Warqa da Budayl ibn Warqa wancan da muka yi magana akan sa al-Khuzai din nan ko yatajassasuna al-akhbar suna binciken su samu labari dum ka san mutun yana cikin wani yanayi akwai wani abu sai ku ji a jikinku kamar wani abu na faruwa sai a ce a fita a binciko la'allafa akwai wani abu to su ba su san annabi sallallahu alaihi wasallam na tahowa ba kawai sai suka fito suka suna bincike su ji labari ina za a samu wani abu da yake gudana qala al-abbas abdullahi dan abbas yake cewa sai abbas ya ce wallahi inni la asiru alaiha wallahi ina tafiya akan ta ai ala baghlati rasulullahi akan wannan alfadara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin tafiya dab 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 akan wannan alfadara iz sami'tu sai yayin da sai naji kalama abi sufyan wa budayl ibn warqa wa huma yataraja'ani sai naji maganar naji muryar abu sufyan da shi da wannan budayl ibn warqa suna tattauna magana wannan ya fada wannan ya fada wa abu sufyan ya qulu sai naji abu sufyan yana cewa ma ra'aytu kal laylati nirana a tunda nake ban taba ganin wuta irin ta yau dinnan ba bai san me ake yi ba yace wuta wuri guda haka a tattara tsibi 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 wuta yace tunda nake ban taba ganin wuta da haske irin wannan ba wala askaran ban taba ganin kuma rinduna irin wannan ba inda nake qala yaqulu budayl sai budayl wai yake cewa hadhihi wallahi khuza'a wannan ai qabilan khuza'a ce ma'ana khuza'a ce tazo ta taimaka muku ta karfafe ku ku mutanen makka yake gaya wa abu sufyan kenan tunda shi khuza'i ne eh wa ko ice kai khuza'a ne hamashatha alharbu wanda yaki ya wato ya tattake ta ko ya kona ta ma'ana wannan kabilan khuza'a ne mutanen nan da yaki ya kona su ya kace kace da su shine suka rasa abin da zasu yi wai suka zo suka kunna wuta an in ji shi Budayl ibn Warqa al-Khuza'i fa yaqulu Abu Sufyan sai Abu Sufyan yace da shi khuza'a aqallu wa adhallu min an takuna hadhihi niranha wa askaruha kai burin ga ma gaskiya ai kabilan khuza'a aqallu adadin su bai kai wannan ba wa adhallu sune mafi kaskancin da a ce wutar su da kuma rindinar su ta kai haka wutar da za su kunna ba za ta kai haka ba yawan rindinar su ma ba zai kai haka ba qala al-abbas sai abbas yake cewa fa araftu sautahu sai na gane sautin abu sufyan ina jin wannan magana sai na gane cewa shine fa qultu sai nace aba hanbala kai abu hanbala shine al-kunyar abu sufyan yawa sai ce fa arafa sauti sai shi ma ya gane sauti na fa qala sai ce abul fadl ya kai abul fadl musan al-abbas sunan sa abul shi al-kunya sa ita ce abul fadl ko matarsa ummul fadl ita ta haifi al-fadl dan abbas ko wa yayan abdullahi dan abbas to sai shi qultu sai nace na'am qala sai shi malak me yasa me ka kai kuma fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa gare ka qultu abbas sai ya ce hadha rasulullah wannan da kake gani wannan rindina manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama fi nnasi a cikin mutane wa sabaha quraishin wallah kai can quraishawa wannan safiyar da zamu kai ma'ana wannan safiya da zamu wayi gari kai can quraishawa yau mun shiga uku ko kamar sai kai yau sun shiga uku su quraishawa qala sai abu sufyan ya ce famal hilatu fidaka abi wa ummi to uwata da ubana fansa gare kai me dabara yanzu kaga ya razana shi dama so yake shigar da wannan tsoron a cikin zuciyarsa yadda ba wani abu da zai iya zuwa a ce bari mu je uya gida mu kintsa sojoji saboda ya ce bai taba ganin adadi irin wannan ba bai taba ganin wuta irin wannan ba to sai qultu sai abbas ya ce da shi wallahi la in zafara bika wallahi in muhammadu ya samu iko akan ka sallallahu alaihi wasallama la yadribanna unuqak wallahi wuyanka zai sare farkab fi ajzi hadhihi albagla bari ka ga dabarar da za a yi hau bayan wannan alfadarar in goya ka hatta aci bika rasulullah har in dauke ka ni da kai in kai ka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa astaminuhu laka neman masa zaman lafiya daga gare ka mana in roke shi tunda ni baffansa ne zan roke shi a zauna lafiya ya kyale ka amanta duk abin da kai masa a baya farakiba khalfi abbas yace shikenan sai abu sufyan ya yadda ya ba ya hau bayan suka tafi kun ga ai an gama cin nasara tun anan yawa wa raja'a sahibahu su kuma waɗannan abokansa da suke tafi tare su kuma suka koma da waye da waye hakim ibn hizam da budayl ibn warqa al-khuzai su sai suka koma shi kuma ya hau bayan alfadari tare da baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-abbas suka tafi to me ya faru qala shi abbas yace faji'tu bihi sai nazo da shi fa kullama marartu bihi duk lokacin da na wuce da shi yana bayana akan alfadari na wuce ala narin jikin wata wuta da aka kunna min niranil muslimin daga cikin wutar musulmi da suka kunna din nan qalu sai musulmi su tambaye mu man hadha wannan kuma waye akan alfadari fa idza ra'aw baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna ganin alfadarar manzo Allah sun dan dama ita kadai ce ba a san wata ba kun gani suna ganin wannan alfadara wa ana alaiha kuma ni ne akan ta inji al-abbas qalu sai su ce ammu rasulillahi ai baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi kuma akan alfadarar sa dan haka shikenan ku kyale ba komai ko a ci gaba da harkar sa hatta marartu binari umar ibn al-khattab har sai da na wuce wurin wutar da Umar dan Khattab ya kunna yake zaune yana zazzagawa kai tunda shine mai gadi fa qala sai ce man hadha wane ne wannan to shi bai hakura kawai ya tambaya ba wa qama ilayya sai da ya taso zuwa gurin mu falam maraa abu sufyan ala ajuzid dabbati yayin da yaga abu sufyan a kuturin wannan dabba ya ganshi qala sai ce abu sufyan aduwullah si Abu Sufyan ne makiyin Allah nan yace alhamdulillah alladhi amkana minka bighairi aqdin wala ahdi mun gode wa Allah wanda ya bamu dama akan ka wato ya kama mana kai ba tare da wani alkawari ba ba wani shiri ya kawo mana kai hannu thumma kharaja yashtaddu nahwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai Umar ya fita daga inda yake nan yana gudu shine yashtaddu nan bima'ana yajri yana gudu nahwa rasulillahi har zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya riga ya je ya fadi cewa ga fa Abu Sufyan an kama shi yau an zo da shi wa rakabtu albaglata fasabaqtu ni kuma da naga yana gudun nan in ji Abbas kenan sai nasa ita alfadarar ta gudu fasabaqtu a wata riwayan wa rafa'tu albaglata fasabaqtuhu ma'ana sai ne tsakuri ita alfadarar ta gudun da har na wuce Umar dan Khattab na riga shi in ji Al-Abbas insha Allah ana fahimta faqtahamtu an albaglati sai na sauko da sauri in an ce iktahama ka sauko daga sauri da kan doki ko ka auka cikin abu to amma tunda an ce an ya iktahami daga wato ma'ana ya sauko da sauri daga wannan alfadara fa dakhaltu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai shi ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala alaihi umar sannan sai shi ma umar ya shigo kun ga dai Abbas ya riga umar zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace shi umar ya fara magana ya rasulullah hadha abu sufyan fada'ni adribu unuqahu abu sufyan ne yazo ba ni dama in sare wuyansa qala sai shi al-abbas yace qultu sai nace ya rasulullah kaga wannan qalan tawaye zaka yi cewa ta ibnu abbas sai da ya ruwaito qultu ta ibnu shi abbas babfansa sai yace sai nace ya rasulullah inni qad ajartuhu ni na bashi kariya wannan kuma kun san ka'idar yadda take duk musulmin da ya biyo wani kafiri kariya yace ni na kare shi to ba mai taba shi haka ka'idar take ana yaki thumma jalastu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai na zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi ra'sihi hanna kama kansa irin abun girmamawa ko ta al'ada ta girmamawa da larabawa suke da ita wanda mu muka yanzu nan rashin kunya ce ko sai tashi hankali in kana girmama mutum daga cikin abu shine ka kama kansa ka tsotsi goshin ka sa hannunka biyu ka kamo kan sai ka kiss dan goshinsa ko saman kansa dan girmamawa ko roko ko kuma ka kama gemunsa kana shafawa wannan har zuwa yanzu har yanzu dinnan larabawa musamman larabawan kauye in kuna kallon labaran talabijin musamman da yake kasar Saudiya har yanzu koi larabawan kauye tun wadancan dinnan asali suna ne akwai ta gaisuwa da za ku ga suna yi manyan kasa idan wani shugaba ya zo za su gaisa da wani shugaba za ku ga ana tsotsar saman hanci ko ba wannan ta kuma tu bako ne ma zai idan dan gida ne kai da dan gida kabila da kabila kuma ana shirin zaman lafiya to wannan ya tsotso nan gurin saman hanci wannan ma ya tsotso saman hancinsa shine matukar yadda ba abin da zai faru kenan mara kyau to ko kuma ana roƙon mutum an yi yaki shine a sa hannu ana shafa gemunsa to ayi hakuri to shi kuma duk yadda yake da damuwa zai hakura to kaga wannan mu ba mai irin wannan ko duk tsohon da kai masa wannan an shiga matsala kuma yau to sai al-abbas radiyallahu anhu ya kama kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa akhadtu bi ra'sihi fa qultu sayyidi wallahi la yunajihi al-laylata ahadun duni na rantsa da Allah babu wanda zai munajati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren nan yau ya zama ba ni a ciki ma'ana duk zancen da za a yi sai da ni a ciki ba zan bar wannan gurin ba ma'ana ba wanda zai ce in fita ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ko da ni ko kuma a banni da shi in ji al-abbas falamma akthara umar yayin da umar ya kara nacewa ya nace fi sha'anihi dangane da abashi dama ya je ya kashe abu sufyan qultu abbas sai ce sai nace mahalan ya umar ya hankali min umar ya dan yi fushi rai ya dan baci sai ce yi a hankali mun haba Umar fa wallahi law kana min rajulin ay min rijali bani adiy ibn ka'ab yace wallahi da wani mutum ne wannan da kake so a je a kashe din wato Abu Sufyan inda wani mutum ne daga cikin mazajen bani adi yan kabilar banu adi ibn ka'ab domin shi Umar dan kabilar adi ibn ka'ab ne a cikin quraishawan mun san quraishawan kashi kashi ne ko kabila kabila to shi kabilar sa ita ce kabilar banu adi adi ibn ka'ab ma qulta mithla hada inda wani ne wanda yake dan kabilar ku wallahi ba za ka faɗi wannan ba kaga rai ya bace ko ba ka ba akwai tuhuma eh kala sai sai yawa sai shi ma Umar sai sai mahalan ya Abbas ya hakuri man kai ku Abbas bi a hankali sai sai fa wallahi na rantsa da Allah la islamuka kana ahabba ilayya min islamil khattab wallahi musuluntarka a ce kai ka musulunta ya fi mini a ce mahaifina al-khattab shi musulunta saboda me ga bayani ne sai sai law aslama inda a ce ya musulunta din ma'ana musuluntarka kai a matsayinka na baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mini dadi kuma na fi son sa fiye da musuluntar mahaifina inda a ce ya musulunta in ji Umar yace wa ma bi illa haka ne ko na yace wa ma bi illa anni qad araftu yace me yasa babu komai tare da ni sai dai cewa ni na sani anna islamaka cewa musuluntarka kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi musuluntarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi santa min islamil khattabi fiye da musuluntar mahaifina al khattab ko ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wannan baffan sa ne shi al abbas da baffan sa ya musulunta da mahaifin Umar ya musulunta wanne ne zai fi dadadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai to shine yake ga masa wallahi magana ta musulunci ce ba ta kabilanci ba ce in ji Umar yace a ce babana ya musulunta gwanda kai ka musulunta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da aka murna muke cewa ka musulunta kuma murnar da muke ta ka musulunta tafi murnar da muke inda mahaifina ne musulunta da a ce ya musulunta ne in ji sayyidina Umar kun ga matukar soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ko ba ka bane ya fifita baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan nasa uban da ya haife shi to kaga sai ga masa wannan wannan ba yana zancen Abu Sufyan ba kun ga tunda Abu Sufyan ya menene alakar sa a can bai kawo wannan la Allah wannan kissar ba domin Abu Sufyan a cikin maganar da shi Al Abbas ya fada wa Umar radiyallahu ta'ala anhu a wannan wuri sai da ga masa yace saboda domin Abu Sufyan shi ma yana komawa ne zuwa ga Abu Abdumanaf shi kuwa Umar kun ga a can cikin daga abin nan akwai ai kun san akwai a cikin wannan silsilar nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai Ka'ab ba ibnu Lu'ay ko Lu'ay ibn Ka'ab na Lu'ay ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib akwai wannan ai ko to nan Ka'ab din yana da da adi wannan adiyun shine kakan su Umar kage da a cikin Quraishawa amma sai da aka tsallaka can da nisa to amma tun nan kusa su Abu Sufyan su wannan Abu Sufyan din fa wannan wanda ya da ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya haifi Muawiya wannan radiyallahu anhum gaba ɗayan su wannan Abu Sufyan shi kuma dan waye ai mun taba wannan zancen kwanan nan shi Abu Sufyan Sakhr ibn Harbin dan gidan Umayyan dan gidan Abdu Shams dan gidan Abdu Manaf ne in ka zo kuma silsilar gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdu Manaf ashe da Umayya da abin Abdu Shams kai da Hashim su kuma wa da kani ne ƴaƴan Abdu Manaf ne kun ga ta inda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kusancin su Abu Sufyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kusancin su sayyidina Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jini mun gane nan kun ga shi yasa shi Al-Abbas baffan manzon Allah yazo yana kare Abu Sufyan yana fadar cewa wallahi da dan kabilar ku ne ba namu ba da ba za ka faɗi wannan maganar ba kun ga ashe kenan kabilan ɗaya ce asali ɗaya ne ƴan ammi ne yawa waɗanda suke son su bata wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suke rushe cewa waɗannan ma gaba ɗaya ma basu musulunta ba a ce Abu Sufyan da Muawiya wai basu ma musulunta ba saboda kawai suna lura da abin da ya faru tsakanin su da Ali radiyallahu ta'ala daga bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan na abubuwan fitina da suka faru su masu tunani irin wannan na Shi'a da sauransu gaba ɗaya sun suna ga tarihi gaba ɗaya ya ruguje daga nan wannan duk abin da mutun ya bayyana musuluncin sa sun lalata shi saboda wannan abin da ya auku wannan kuma babu rashin adalcin da ya kai wannan kuma dai da yake akwai jahilci a ciki ba san yadda abubuwan suke ba to sai ce fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idhhab bihi ya abbas ila rahlika ya abbas tafi da shi wurin masaukinka mana makwancinka inda kowa tanti ayyai ne sai ce je ka tantinka da shi fa idza asbahta fa'tini bihi da safa sai ka zo min da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dhahabtu sai na tafi falamma asbahtu yanda na waye gari gadautu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Sufyan sai ce wai haka ya Abu Sufyan kai canka ga Abu Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama an la ilaha illa Allah haka bai masa zancen komai ba sai zancen musulunci ne maganar la ilaha illa Allah ita ce sama da komai bai zancen me yasa kuka yi min kaza me yasa kuka kore ni me yasa aka yi kaza aka yaƙe ni yaƙoƙin nan duk da aka yi duk shine shugaban kafirai a lokacin nan to yau gashi ya zo hannu maimakon ya ce ga abin da Umar din yake so yi ku je ku yanka shi sai ya ce kai har yanzu lokaci bai bane ka ce la ilaha illallah kai canka shine alam ya'ni lokaci kai canka shine wai haka alam ya'ni lokaci bai bane ashe har yanzu an ta'lama kasan la ilaha illallah cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah qala sai yace bi abi anta wa ummi uwata da ubana fansa gare ka wannan kuma kaga wannan kafin ya musulunci ne faɗi wannan yawa saboda shi kuma duk wanda kake girma kaga ya gaya wa Abbas ma wannan kalma dazu yawa saboda girmamawa ana faɗin wannan ma'ana uwata da ubana fansa gare ka ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka ai ba wanda ya kai ka haƙuri da karimci da sada zumunci ma'ana abin nan haƙurinka da kuma karimcinka da sada zumuncinka wallahi ya girmama laqad zanantu aini na tabbatar nan zanantu na abin nan na yaqini na tabbatar an law kana ma Allahi ilahu da a ce Allah tare da shi akwai wani abun bauta din daban غيره وان دباشيبه لقد اغنى عني شيئا بعد تو wannan har yanzu ba abin da yayi min amfani shi wannan ubangijin shine ma'anan wannan laqad ma'ana wannan sigan nafi ne ma'ana wannan da a ce akwai wani allan tare da Allah ma da na yadda da shi to ni har yau bai min amfani ba kun gane rancen sa ma'ana in ma da yana bauta wani abu to yau ne wannan abun bai masa amfani ba tun daga halin da yake ciki a yau kana sai ya sake cewa wai haka ya Abu Sufyan kai canka Abu Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah lokaci bai maka ba kasancewa ni manzo ne na Allah kana sai ce bi abi anta wa ummi uwata da ubana fansa gare ka ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka ma'ana haƙurinka da karimcinka da sadar da zumuncinka ko sun girmama amma hadhihi wannan kan da ka faɗa cewa in yadda kai manzon Allah ne fa inna fi nafsi hatta al'ana minha shay'an shay'an ya kamata ba shay'un ba a asalin littafin riwayar shay'an ne wannan kuskuren bugu ne tunda fa inna fi nafsi fi dinnan abin fa inna kai menene ba harafin nasba bane to ina mansubin nasa an yi ta'khirin sa fa inna shay'an fi nafsi hatta al'an ngani yawa ma'ana har wannan dai da ka faɗa in yadda cewa kai manzon Allah ne to har yanzu dai ni gaskiya a zuciyata akwai wani abu kun san su ba sa munafinci yawa ya ce ya yadda da na farko la ilaha illallah kan ya yadda cewa yau da a ce yana da abun bauta ma ba Allah ba to bai masa amfani ba kaga dai bai faɗi kuru-kuru ma ya yadda ba dai amma dai ya nuna wannan din da sauki a karba amma wannan dai kan a zuciya yace har yanzu dai akwai sauran wani abu dai a zuciya ta ban gama karbar wannan abun ba shine ma'anan fa inna fin nafsi hatta al'ana minha shay'un ko shay'an kai shay'an fa qala lahu al-abbas sai abbas shi da shi wai hak kai canka aslim ka musulunta man kai kuwa washhad an la ilaha illallah ka shaida ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an tudraba unuqu kafin a sare wuyanka shi kaga abbas so yake tsorata shi dai ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai amfani da wannan layin tsoran ba amma abbas ne yake amfani da wannan magana tsoratar da shi din shikenan fa aslama take a wurin sai abu sufyan ya musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa shahida shahadatan haqqi kuma yin shahada shahada ta gaske ba ta ƙarya ba ba ta wani abu ba yawa qala al abbas ko lokacin mintuna biyar tayyib ai mun ƙare ba yawa shikenan qala al abbas sai abbas radiyallahu anhu yace ya rasulullah inna aba sufyan rajulun yuhibbul fakhra abu sufyan asani na da shi mutun ne yana san alfahari yana san alfahari da girma faj'al lahu shay'an ka sa masa wani abu mana da zai nuna girman sa dan ma ji dadin ya miƙe a musuluncin nan wannan kuma yana cikin dabarar da ake a musulunce shi sa malamai suke tattaunawa shin ya halatta ka ba mutun kudi ya musulunta mutum ba musulmi ba ka fita wa'azi sai shi sai an bashi kuɗi zaka bashi ko zaka ce ba dan in ka bashi bai dan Allah ba sai ka bashi yawa an yi wani mutumi a nan ƙauyukan maguzawa yanzu sunansa Abdulrahman da lokacin da aka yi ta musuluntar da maguzawa ɗin nan 'yan shekarun baya shi yace ba zai musulunta ba sai sarkin dutse ya je har gidansa sannan zai musulunta sarki ya shirya ya tafi har ɗakinsa ɗakin da yake tsafe-tsafe ya shiga ciki ya zauna aka je masa da atamfofi da meye da meye cike ne musulunta har yau yana nan a musulunci to waɗannan abubuwan baya cikin abin da za ka kawo cewa don me wane ko ka ce ai bai ikhlasi ba ko daga baya zuwa ana labarin yau ai dama ba don Allah ya musulunta to sai Abbas ya kawo wannan dabara cewa ka sa masa wani abu da zai alfahari da shi har wato domin musulunci nan nasa ya tabbata qala sai ce na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh gaskiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar lokacin da aka shigo makka aka yi bayan an yi abu wannan duk daga baya zai zo wannan da ya faɗe shi ne saboda ya kammala labarin abu sufyan din amma ba a zo kansa ba lokacin da aka shiga makka aka cice da yaƙi mutanen makka suka zo duk hankalinsu ya tashi har suna zaton annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka su zai har ma da ya tara su wuri guda an tara su duk hankali a tashe yake cewa me kuke tsammanin zan muku suka ce akhun karimun wa ibnu akhin karim ai kai dan uwa ne mai karimci kuma dan uwa mai karimci ya shiru sai ce idhabu fa antum tulaqa ku je an sake ku suka ta mamaki wannan irin hali ne wannan an cuci mutum an zage shi an kore shi amma ya zo ya ce ya yafe to kafin ai wannan lokacin da aka kakkama su aka yi ake shirin a ruda ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sanar da wannan man da khala dara abi sufyan fa huwa amin duk mutumin da ya shiga gidan abu sufyan to ya aminta kar a taba shi to kaga wannan ambaton sunan nasa tunda mutum ne mai san alfahari da girma a ce duk wanda kamar yanda kai a zo garin nan ne a ce to duk wanda na same shi a gidan wani shine yadda da shi wanda ban ganshi a wannan gidan ba ban gamsu da shi ba misali ta kaga alfahari ne ga shi wannan wanda aka ce a tare a gidansa to shi sai yake cewa fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin duk mutumin da shi ma ya shiga gidansa ya kulle kansa bai fito waje yana kwararo a yana yaki ba yace shi ma fa huwa amin wa man dakhala almasjid alharam fa huwa amin haka nan duk mutumin da ya shiga masallacin Ka'aba ya buya to shi ma fa huwa amin wanda duk yake kwararo zake shirin yakin musulmi shi kawai za ku taba kun ga wannan menene ai wata hanya ce shi ma ta sassautawa mutane kuma sannan an daga shi lamarin Abu Sufyan domin musuluncinsa ya ci gaba kuma ya zauna a tafi tare da shi. domin musulunci kullum abin da ke so shiruwar mutane kamu tsaya wasu akan hanya da kuma yarda su da wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole mu tsaya anan sai mu tashi akan aljaishul islami yugadiru marra dhahra akwai wasu abubuwa haka na darusa insha Allah in ban manta ba ko wasu abubuwa ne da za a ƙara akan wannan kissa din mai magana akan su darasi mai zuwa insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah biya wa kowa bukatun sa na alheri Allah ya gafarta mana waɗanda suka rasu marasa lafiya Allah ba su lafiya wa sallallahu wasallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk